cika amariya kuma yanzu kin ga mama mun saki cika amariya tarbiyar da sun gaba ki gidan ki zaki kai amariya ki nuna su mummi dinki kire da miji mai biyayya yaya amariya me ya fara waye jama'ki ne amariya Give up, Bukhari. You're on the TV.